This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum da fatan an yi lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Baba Yakubu Makiri da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku. A wannan shiri na daren yau Asabar 22 ga watan Yuni na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu, za a ji mu dauke da shirin zauren VOA tare da Madina Dauda, inda a wannan makon shirin zai kawo muku karshen tattaunawa ta musamman da wasu daga cikin gwamnonin Najeriya yayin da suka kawo ziyara nan Washington DC. Muna kuma tafe da shirin amsoshin tambayoyinku tare da Ibrahim Ka'almasi Garba. To amma da farko ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar. Saudi Arabia ta yi gargadin cewa akwai yiwuwar rikicin Gaza da ya fara fadi zuwa tsakanin Isra'ila da Lebanon ka iya rikidewa zuwa na duniya cikin sauri. Manazarta sun ce yakin da ake yi tsakanin Isra'ila da kungiyar Hezbollah ta kasar Lebanon da ke samun goyon bayan kasar Iran zai iya zama babban bala'i, wanda hakan ka iya janyo sojojin Iran da na Amurka da sauran kasashe masu karfin soji a cikin rikicin. Ana ci gaba da sabon fargaba akan yadda rikicin Gaza ke kara kamari tsakanin Isra'ila da abokan gabanta na arewacin kasar da kungiyar Hezbollah da kasar Lebanon da ke samun goyon bayan Iran, bayan da bangarorin biyu suka yi ikirarin cewa a shirye suke su shiga yaki bayan tsadantar hare-hare da suke kaiwa juna akan iyaka. Rundunar sojin Isra'ila ta ce ta amince da shirin kai hari akan kudancin Lebanon. Ita ma kungiyar Hezbollah ta yi barazanar shiga yaki ba tare da jan layi ba, ko da yake ta ce za ta dakatar da hare-haren idan aka daina yaki a Gaza. Jakadan Saudiya a Burtaniya, Yarima Khalid bin Bandar al-Saud, ya yi gargadi a wannan mako cewa rashin kawo karshen yakin Gaza kuma babban rikicin Isra'ila da Falastinu zai iya haifar da mummunan tashin hankali da shawo kansa zai matukar wahala. An gagawar wani ɗan ƙasar Isra'ila da aka harbe har lahira a wani gari a arewacin yammacin kogin Jordan da safiyar yau Asabar, a cewar sojojin Isra'ila, yayin da tashin hankalin ke ƙara muni a yankin da aka mamaye. Ma'aikatan sojin Isra'ila ta tabbatar da mutuwar mutumin ne bayan wani mummunan rauni da ya samu a garin Kalkiliya, inda yanzu haka dakarun Isra'ila suke aiki a gurin. Sanarwar ta yau Asabar na zuwa ne wuni guda bayan da sojojin Isra'ila suka harbe wasu mayakan sa kai har lahira a yammacin kogin Jordan. Sai dai babu wani ƙarin bayani da aka yi wa jama'a. Jama'an Ukraine sun ce Rasha ta kaddamar da wasu sabbin makamai masu linzami da jirage marasa matuka a wani hari da ta kai a cikin dare a Ukraine a yau Asabar. Lamarin da ya lalata cibiyoyin makamashi a kudu maso gabashi da yammacin kasar tare da jikata akalla ma'aikatan makamashi biyu. Rundunar tsaron sararin samaniyar Ukraine sun harbo makamai masu linzami 12 a cikin 16 da duk jirage marasa matuka 13 da Rasha ta kaddamar a wani farmaki mafi girma na biyu a wannan mako, inji dakarun saman. Kararrawar fadakarwa a yankunan Ukraine sun dauki tsawon sa'o'i da dama a tsakiyar dare suna kadawa. Ma'aikatar samar da wutar lantarki ta Ukrainego ta ce na'urori a cibiyoyin wuta a yankin Saporizhia da ke kudu maso gabashin kasar da kuma Lviv a yammacin kasar sun lalace sakamakon hare-haren. Ma'aikatan makamashi biyu a yankin Saporizhia sun jikata kuma an kai su asibiti, inji sanarwar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin zauren VOA.
Shi kawowa zauren VOA. Muna tattaunawa da gwamnonin shiyar Arewa maso yamma waɗanda suka kai ziyara ofishin sashen Hausa na muryar Amurka. Yau ma dai za mu tashi ne a inda mataimakin gwamnan jihar Sokoto, injiniya Idris Muhammad Gobir, yake bayani.
Amma dai ana hitowa daga makamai ta Niger, because duk sanda wanda za su iya shigowa da wasu makamai, kuma duk makaman da ake kama a Sokoto za ka ga an hauro da su ne daga Niger, ba an dauko su bane an taho da su za a tayar da su can. Za ka ga daga Niger ne aka dauko makaman a shigo da su, tunda Sokoto zaman ta border ya zama nan sun samu access da suke shigowa. Kuma yan ta'addar da awon nan wuri akasarin duk yan ta'addar da ke mana banna tsakanin mu da mu da Niger din, zaka fahimci suna cikin dajin mu ne na Sokoto tsakanin mu da Zamfara da Katsina. Majority wanda ke wannan ta'addancin nan ne suke. Kuma abubuwan da gwamnatin jiha take yi daga ciki zuwa wannan gwamnati, samu kaga dai ta sai motoci na taimaka ma jami'an tsaro wanda mun raba su ko ina, an ba kowane division, sannan an da an ba Air Force, an ba Army, an ba Civil Defense, an ba DSS ma, duk cikin gwamnati gwamnati ke yi. Mun zo mun dauki yaran mu da ke tare da mu don su taimaka wajen ba da information da kuma ya kauna ta'addanci, su ma mai girma gwamnati an yi training da ke da mutum 2000 waɗanda su ma an sai musu kayayyakin aiki, mashinoni na hawa su yi wannan aiki da kuma motoci. So duk yana cikin wannan dai aiki da ake don a samu sauki ga yanayin wannan tsaro, saboda duk abubuwan da muke tattaunawa a koda yaushe muna faɗa mutane sai an samu tsaron nan ne, sannan duk saura su bai waya. To yana cikin abu gaba na gaba gwamnatin jihar Sokoto.
To madalla, muna da bashin tambaya ɗaya, amma dai za mu kuma ba da dama ga wanda zai tambaya ga gwamnan jihar Kebbi. Idan ya so sai ya game su lokaci guda, ya raba lokacin biyu sai ba kowace. Akwai mai tambaya wanda zai tambaya, muna ba da dama. To bismillah.
Assalamu alaikum. Sunana Ali Dai Inna Usman, ni ne shugaban dangi Forum USA. Muna muku marhaba. Tambayar da nake ga gwamnonin mu gabaki daya shine, wanda taimako aiki za ake wa kamar yan Najeriya na fama da yunwa da talauci da ake, musamman iyayen mu mata da yara matasa? Muna da matsala na tsaro mun sani, to amma kuma iyayen mu mata, tunda mun shiga wani zamani da ana fama da talauci, da yake matan mu da suke da kunya sun sa kansu a cikin wani mugayen hali da muna gani da bamu jin dadin sa, to shine muke tambaya akai wannan taimako ko kuma na shiri ake yi domin a taimaka mata da yara. Nagode.
Gwamnatin jihar Kebbi, zaka fara bada amsar wannan tambaya, sannan wannan kamar amsa ce da ta kunshi kowa, ka dan tofa albarkaci, ba za mu ba sauran su ma sai su abin da suke a jihohin su.
To gaskiya a gurguje dai, kamar yadda yayi tambaya, mu namu shiri yana da bambanci da wanda aka yi lokacin Jonathan, saboda makarantun da muke ginawa, muna gina su ne a karantar da Islamic, a karantar da Western Education, sannan akwai skill acquisition centers wanda aka yi building wurin gina waɗannan makarantun ne, saboda idan yara suka yi karatu suka gama wani lokaci, akwai ranar da za su shiga kuma su koyi da marici, su koyi harkar skill acquisition center. Idan suka yi qualifying suka ƙare, gwamnati za ta hito da package ne, akwai package wanda za a ba kowa domin ya tsaya da kawakun shi. So kaga akwai bambanci tsakanin wancan da wannan. Sannan game da ilimi na mata da kuma sauran abun nan, gwamnati jihar Kebbi, mu muna sponsoring ɗin yara daga primary, secondary up to university. Gwamnati jihar Kebbi ita ke biyan kuɗin registration da duk wani ɗan ɗalibi wanda yake karatu a nan Najeriya ko kuma a wata ƙasa ta waje, wadda inda gwamnati ta kai shi. Now recently, ba just last week, satin da ya gabata, gwamnati ta hidda kuɗi zunzurutu kusan naira biliyan 2 muka biya ma 'yan makaranta waɗanda suke studying a various universities, the College of Education a Najeriya, sannan da waɗanda suke karatu. Kamin in taso ɗin nan, na ba da approval na naira miliyan 956 domin a biya ma yaranmu masu karatu India, masu karatu Egypt da dai sauransu.
Na to bari mu dawo ga tambayar da shi shugaban dangin forum ya yi.
Yes.
Ya, ta abin da ya shafi yanayin talauci da
yawa. Yes. Talauci wannan gaskiya ne akwai shi. Kuma gwamnati ta tana kokari ta tabbatar da cewa an taimake mutane, mata da maza. Akwai shiri wanda muke kebi case. Gwamnati ta haito ta tallafa ma mata da naira 200,000 ga kowace mace. Mace 18,000 su muka fara ba. Idan aka kare shi za a sake ba anada mace 18,000. Idan aka kare shi za a sake ba mace 10,000 har local government 10 shine waɗanda za mu fara ba. Sannan kuma gwamnati ta hito da hanyoyi na taimaka ma talakawa. Mun sai abinci na naira biliyan 6 muka raba ma inda aka fito muka raba ma local government domin araba mu talaka a wannan azumin gwamnati ta saya hatsi da shinkafa da dawa da sauransu kusan naira biliyan 7 da miliyan 500 aka raba trailer 350 su muka sai aka raba ma mutane talakawa kyauta so wannan muna yi ne domin a rage radadi matsalolin da talakawa su
na'am a mataimakin gwamnatin jihar Sokoto kwanan nan akwai ɗaya daga cikin manya-manyan masu nazari akan lamuran tattalin arziki da ya nuna cewa Najeriya ta kware-kware wurin abin da ya shafi bada tallafi amma ya ce ko alama ba hanya ce ta magance matsalolin kuncin rayuwa da ake ciki ba akwai wani abu da zaka bada amsa akan wannan tambaya abin da ya shafi wani abu daban
shi na shi tashi fahimta ce a duk taimakon da zaka kawo mutum ba ka bashi wani taimako illa yana jinwa ka fara bashi abincin tukuna in ya je ya koshi ne sannan sai ka fara tsada shi musa ga hanyar da ya kamata shi ne mai abincin wannan fahimta shi ce ai Murtala dole ne yanayin da mutanen mu suka shigo da muka fito kamar yadda ka ji annahin mai girma mun ke bayani dole ne a kashe waɗannan kuɗaɗe waɗanda mu ma jihar mu ka sani mun yi wannan mun kashe billions of naira akan asuwa abinci a raba mutane a nan ina Washington din nan je local government chairman na ce an kira Sokoto an ba shi haye da dubu uku wanda za just sake raba mutane jiya-jiyan nan don mi don a samu a taimaka amma dai shi yadda yake tunani yana tunani ne a koya mutane a ba da fifiko wajen noma sana'a da sauransu
a lokaci bari mu je ga gwamnan a jihar Jigawa mu ji shin akwai wani aure ake na gani an fitar da jama'a cikin wannan a maimakon a tsaya ana raba musu tallafi
to alhamdulillah mu a jihar Jigawa noma shine tushen arziki kuma shine babban abin da muka sa a gaba so a jihar Jigawa dai yanzu mu harkar noma muka ba muhimmanci saboda ita ce kawai hanyar da zamu fitar da mutanen mu daga talauci za ka ga cewa recently an yi noman alkama a jihar Jigawa kusan hectare 55,000 muka noma kuma daga cikin hectare dinnan kuma gwamnatin tarayya ta ba da tallafi na kusan kashi 50 na kayan da ake amfani su taki da sauransu sannan gwamnatin jihar Jigawa ta yi guarantee balance na 75% sannan su kuma manoma kowa ya ba da 25% wannan ya sa noman alkamar ga baki ɗaya a Najeriya hectare 120,000 za a noma amma Jigawa kaɗai an ba ta hectare 40,000 kuma da bayan wannan 40,000 da aka ba mu mutanen mu sun ƙara 15,000 su kusan hectare 55,000 muka noma a Jigawa wannan abin ya sa mutane sun karɓi harkar noma kuma za ka ga cewa yanzu walwalar da ake yi akan noman alkama a jihar Jigawa wannan shine sa wannan satin da ya wuce muka tafi Ethiopia domin mu ga yadda harkar noman alkama ne yake domin mu zo mu ƙara ƙarfafa gwiwar mutanen mu wannan mun tabbatar idan muka inganta noma to za mu fitar da mutane daga talauci cikin hanyar sauki
to madalla bari mu juya yanzu ga gwamnati Bago na jihar Niger kana da bashin wannan tambaya amma in akwai mai tambaya wanda zai masa tambaya sai shi masa takaita cikin bismillah malam
assalamu alaikum sunana Mashkur Abdullahi ni mutum ne in kwani a karamar hukumar Bakodi ta jihar Katsina duk da tambaya ta na so in yi ta ga mai girma gwamnatin jihar Katsina ne to amma dai ban samu dama ba to sai naga tambaya za ta dace da mai girma gwamnatin jihar Niger tambaya ta kan bangaren noma ne zamani ya zo yanzu mun fara fita daga cewa muje mu noma na kato ya je ya duka ya noma yanzu duniya ta zo da abin da ake ce ma digital agriculture ma'ana agriculture wanda ake amfani da shi da fasaha ta zamani shin mai gwamnonin mu suke dubawa ta inda za a haɓarka harkar noma ta wannan fanni duba da babban abin da muka dogara da shi a Najeriya wanda ke kawo mana kuɗi shine harka ta man fetur kuma idan ka duba ba zamanin da ya zo aka ce in ka ɗauka lita ta man fetur in ka haɗa ta da lita ta man gyaɗa ba zamanin da ya zo aka ce lita ta man fetur ta fi lita ta man gyaɗa tsada to idan ka duba idan wannan harka ce wadda tabbas idan muka waiwaya muka haɓaka ta muka mai da hankali za ta kawo mana solution akan harkokin noma
to
gode
to madalla ba da abin magana ga mai girma gwamna gwamna wannan ya zo daidai ma da tambayar da zamu yi an ce ka share gonakai can shin haka za a je ana noman su kato ka kamar yadda shi ya bayyana
to alhamdulillah ka san baka tsine da mun bawa mu ne kuma naji dadin da ka tashi ka ce ka zo ka tambaya duk kwarada ne ni mai gidan shi ne zan ba da ansa madadin shi da madadina
sai dai a takaita gwamnati saboda
magana shi ne gwamnatin jihar Niger da yawancin gwamnatin arewa mun sa ƙarfi sosai wurin siyan na'urori na noma zamani kuma kana sauraron labarai da yawa nan Amerika kwanan nan mun siya injinoni da katafiloli na aikin noma guda 10,000 kuma shugaban kasa ya zo a kaddama da su a jihar Niger. Kuma ba jihar Niger kadai ba, sauran jihohi na arewa mun gane cewa shi noma shine tushen arziki. Saboda haka in Allah ya yarda nan da kwanaki kadan ko shekaru kadan za ka ga cewa a tattalin arzikin arewa ya dawo yadda ya kamata insha Allah.
To madalla anan muka kawo karshen wannan tattaunawa ta musamman. Muna godiya kwarai ga bakin namu wato gwamna Umar Namadi na jihar Jigawa da gwamna Muhammad Nasir Idris na jihar Kebbi da kuma mataimakin gwamnan jihar Sokoto injiniya Idris Muhammad Gobir haka kuma da gwamnan jihar Niger Muhammad Umar Bago. Muna godiya kwarai da kuka sami sukunin kasancewa tare da mu a cikin wannan shirin.
Da wannan bayani aka kawo ƙarshen tattaunawa da gwamnonin Arewa maso yamma a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Murtala Faruk Sanyinna wanda ya jagoranci shirin, sai Fiona Wamayi Nandulu wacce ta daidaita sautin shirin. Madina Dauda ce ke sallama da ku. Mu huta lafiya.
To madalla, kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Ibrahim Ka Almasi Garba da shirin amsoshin tambayoyinku.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum VOA Hausa. Dan Allah ku bani tarihin hukumar Alhazan Najeriya ta kasa wato NACON da kuma bayanin ayyukan hukumar. Mai tambaya Alhaji Mai Nasara Nasarawa Funtuwa. Assalamu alaikum VOA Hausa. Bayan dubun gaisuwa mai yawa da fatan ma'aikatan wannan gidan rediyo suna cikin koshin lafiya, ina neman ƙarin bayani game da kasar da tafi yawan musulmi a Turai. Mai tambaya Malam Ango malamin makaranta ya wuri. To bari mu fara da ansar tambaya kan hukumar Alhazan Najeriya. Idan mai tambayar Alhaji Mai Nasara Nasara Funtuwa da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu, ga ansar da wakilin muryar Amurka a shiyar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado ya samo daga babbar jami'ar hulɗa da jama'a ta hukumar Alhazan Najeriya Hajiya Fatima Sanda Usara, wadda ta ce
an kafa hukumar Alhazai ta kasa watan 2006. Ita aikin hukumar Alhazai ta kasa shine ta gudanar da aikin haji a Najeriya, ta sa ido akan yanda ake gudanar da aikin haji da umara daga kasar Najeriya zuwa Saudi Arabia, ta kare haƙƙin Alhazai, ta sa ido akan irin alal misali gidajen da ake kama wa Alhazai, harkan abincin Alhazai, tafiya da shirye-shirye, dai duk wani shirye-shirye na aikin haji yana karkashin hukumar Alhazai ta kasa ne. Idan jihohi suka yi suka zabi gida, hurumin hukumar Alhazai ne ta je ta duba ta gani wannan gidan yayi ko bai yi ba, kuma ta yi ciniki akan kuɗin. To ita dai kaman uwa mai bada mamani da sauran hukumomin jihohi masu kula da Alhazai. Kuma ita yana daga cikin hurumin hukumar Alhazai ta kasa ta hukunta duk wani mai laifi ko alhaji ne ko ma'aikatan Alhazan ne da dai sauransu. Ita take shirya jiragen sama da za su kwashi jama'a, kuma ta baiwa kowane jiha ga jirgin da za ta kwashe ki. Amma zancen ita kuma take zuwa ta je ta jiyo yaya aikin hajjin bana zai kasance, domin su hukumar Saudi Arabia bata san kowa ba face hukumar Alhazai ta kasa. So da hukumar Alhazai ta kasa suke tattaunawa su gaya musu cewa ka ido wajen hajjin shekarar nan in akwai sauyi in akwai abin da suke so suna shaidawa hukumar alhazai ta kasa ne kuma hukumar alhazai ta kasa sai a yada wa a sanar da jihohi su jihohi kuma sanar da alhazai
haka to Hajiya wannan tsare-tsare na hukumar jindanin alhazai ce ta kasa kafin akai ga waɗannan tsare-tsaren su kuma hukumomin jindanin alhazai na jihohi fa wani irin katabu suke yi dangane da wannan al'amari na gudanar da aikace-aikace na aikin haji
to kafin a samu wannan tsari babu wani takamammen tsari da za a ce gashi nan duk jihohin nan suna karkashin sa face akwai department kwara daya ministry wani lokaci a ministry of foreign affairs wadda yau in aka sa a ce wannan shi aka sa amirul hajj wani shekaran sai kaga wani ne to ba a samun waɗanda suke da irin wannan experience a ce sun yi experience shekara hudu suna gudanar da aikin haji saboda haka sun san abin da za a kauce mawa sun san akwai matsala in aka yi abu haka yau akwai za a cimma nasara idan aka yi aiki kaza a gobe to a da ba wannan a da kawai idan lokacin aikin haji ya kusa sai a ce to shikenan an nada wance ita ce za ta gudanar da aikin shirye-shirye aikin haji in bana sai ka ga cewa ita kanta za ta je a lokacin take neman ta san yaya za a yi ina ne za a bi yaya abun yake to kafin ka sani lokacin aikin haji yayi shi yasa a da sai kaga ana barin mutane a kasa 10,000 kaga da ana barin mutane a Saudi Arabia suna kwana 7 a filin jirgin sama ba wanda za a kama a ce lallai ga laifi ga yanda ya kamata da sauransu to shi yasa tun da aka fa wannan hukuma sai ta zama ita ce in charge ita ce mai lura tana shirye-shiryenta tana tattaunawa da Saudi Arabia tana kuma sanar da jama'a ga yanda abu zai gudana shi yasa aka samu ragowar irin matsalolin da ake samu a da
to madalla ai Hajiya waɗannan matsaloli da kika zayyana wadda da kafin wannan hukuma alhazai ko kwance maniyata suna fama da shi daga nan gida Najeriya har akai ga kasa mai tsarki yanzu kuma yaya tsarin yake daga zo wannan hukuma an samu canji
yanzu ba haka nan bane kowani haji yana zuwa da matsalarsa amma mafi yawancin lokaci an riga an san shirye-shirye da plans me ya kamata a yi a lokaci kaza da lokaci kaza domin jin daɗin alhaji wato shi da hukumar alhazai ta ƙasa a takaice huruminta shi ne da kula da jin daɗin alhazai tun daga gida Najeriya zuwa Saudi Arabia dukkanin hukumomin jihohin Najeriya suna ƙarƙashinta ne ta tsawata musu ta kuma yaba musu inda ya daidai don tafiya ta yi kyau
wato Hajiya banda hukumomin jihohi da kuma kukaran kanku ma'aikatan hukumar jin daɗin alhazan wasu hukumomi ne kuma kan iya taimaka muku a aikinku a matsayinku na hukumar jin daɗin alhazai ta ƙasa akwai wasu hukumomi wadda kan iya sa muku hannu domin ayyukanku su tafi daidai ko babu
banda hukumomin jihohi akwai irin su hukumomin filayen jiragen sama wanda da su hukumomin alhazai take aiki akwai immigration akwai custom akwai hukumomin tsaro da dai sauransu akwai hukumomin tsaro da dai sauransu hukumomi da ake aiki tare domin a cimma nasara akwai hukumomin lafiya da dai sauransu ina fatan wannan bayanin ta gamsar
sai kuma ansar tambaya kan kasar da tafi yawan musulmi a turai idan mai tambayar malam ango malamin makaranta ya wuri da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu har ila yau dai ga ansar tambayar da wakilin mu a shiyar adamawa da taraba muhammad salisu lado ya samo daga dr adamu babikwai malami a kwalejin horar da malamai ta gwamnatin tarayya wato fce yola adamawa nigeria wanda ya ce
to kafin amsa maka tambayar yana da kyau kasancewa akwai mutum sama da biliyan 8 a duniya a yau sannan daga cikin waɗannan mutane mutum da suka kai wajen biliyan 2 musulmi ne waɗanda suke bawwatsi a cikin duniya to sannan abinda zan maka bayani a nan shine yana da muhimmanci kasancewa a duk wata kididdiga da aka yi ko ko alƙaluman da zan karanto maka yanzu bisa ga binciken da na gudanar
haka ne to dakta wannan wani irin alƙaluma ne haka waɗanda kake so ka yi jawabai akan su haka.
Alƙaluma ne waɗanda suna iya canzawa saboda ka san akwai abubuwan da suka shafi kaura, akwai abubuwan da suka shafi rasuwa da kuma haihuwa. Dan haka alƙaluman suna kan canzawa ne, amma abinda aka samu dai a yanzu sun nuna cewa ƙasar Rasha ita ce take kan gaba da yawan musulmi ake gani ya kai mutum miliyan 20 da ke zaune a wannan ƙasar. Walau haifaffun ƙasar ne, walau waɗanda suke aiki ne a ƙasar waɗanda hukuma ta amince musu, to akwai mutum da ake gani sun kai miliyan 20 da suke musulmi a ƙasar Rasha. Sannan kuma watakila yana da muhimmancin gaske nuna maka fahimtar da kai cewa fatun tsohuwar daular Soviet ka san akwai al'ummu da wannan daular ta dan mamaye su koko suke cikin wannan daular Soviet din nan. Misali akwai waɗanda ake kira Crimea waɗanda al'umma ne mafi yawan su musulmi ne, akwai kuma Checheniawa waɗanda su ma al'umma ne na musulmi, akwai Bashkir su ma al'umma ne na musulmi, akwai Tatars duk waɗannan al'umma ne na musulmi waɗanda suke tsohuwar daula ta Soviet wanda kuma a yanzu suke cikin Russia.
To daktar sai kuma wace ƙasa kenan mun ji ka fara ba mu dai labarin wannan ƙasar, daga nan kuma sai wace ƙasa?
To ƙasa ta biyu wacce take biye da ƙasar Russia a yawan al'umma musulmi a nahiyar Turai ita ce ƙasar Faransa, wacce alƙaluma suka nuna akwai yawan musulmi da suka kai mutum miliyan 6 ko makamancin haka. Saboda ka sai ita ma Faransa ƙasa ce wacce ta yi wa ƙasashen kudancin Afirka musamman ma ƙasashen Laraba kamar Algeria da Morocco da Tunisia ta musu mulkin mallaka. Sannan kuma akwai a nan Afirka ta yamma ma akwai ƙasashe irin su Senegal, Mali, Burkina Faso da makamantansu waɗanda Faransa din ta yi wa mulkin mallaka, waɗanda kuma mutanen waɗannan ƙasashen sun yi ƙaura zuwa ƙasar Faransa ko don aiki ko zama na dindindin. Sannan kuma hakan ya yi tasiri wajen samun 'yan ƙasa waɗanda suka musulunta ko kuma aka haifa cikin musulunci a ƙasar Faransa.
Haka ne, su wato su Faransa ma suna da yawan al'umma musulmai a wannan yanki nasu lalle kuwa. To daktar, daga nan kuma sai wace ƙasa? Mun dai ji ƙasashe guda biyu kuma mun ji su rukuni, daga nan kuma sai wace ƙasa kenan?
Ƙasar da take biye da Faransa a yawan musulmi a nahiyar Turai ita ce ƙasar Jamus, wanda ake ganin musulmi sun haura miliyan 4 zuwa miliyan 5 da suke ƙasar Jamus.
To da kyau, lalle har yanzu dai daita ba ƙasar da ta kamo kafar ƙasar Rasha. Duba da cewa suna da al'umma musulmai da yawan su ya kai kimanin mutane miliyan 20. Haka ne, to wacce take biye da ƙasar Jamus kuma fa daita?
Wacce take biye da ƙasar Jamus kuma ita ce Ingila, wacce yawan musulmi ana ganin sun kai har miliyan 4. Sai Italiya da take da musulmi tsakanin miliyan 2 zuwa miliyan 3. Sai ƙasar Spain wacce take da yawan musulmi a wannan ƙasar da ake ganin sun kai kusan miliyan 2. Sai Netherlands da take da alƙaluma suka nuna tana da yawan musulmin da suka kai kamar miliyan 1,200,000.
Lalle kuwa su ma ƙasar Netherlands daktar ba a bar su a baya ba da nasu population din. Haka ne, wacce take biye da ƙasar Netherlands kuma fa daktar wacce ce?
Wacce take biye da Netherlands ita ce Sweden, wacce ake ganin tana da musulmi da suka kai kididdigar su ta kai kamar mutum 900,000. Sai Belgium da ake ganin musulmi ba su kasa mutum 800,000 ba. Na ƙarshe a jerin ƙasashe 10 da na kawo maka da yawan kididdigar musulmin da ke zaune a waɗannan ƙasashen ita ce ƙasar Switzerland, wacce take da yawan musulmi da ake ganin sun kai mutum 400,000.
Amma da ladarta, to daktar wani fata kake ji shiga dukkanin masu sauraronmu da kuma shi wadda aiko mana wannan tambayar malam Ango, malamin makaranta Yahudi?
To da fata wannan amsa da na baka ta gamsar da kai.
Sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin, wato Dr. Adamu Babikwai na FCE Yola da Hajiya Fatima Sanda Osara ta Hukumar Alhazan Najeriya, da shi kuma wakilin ma'ashiyar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam.
To jama'a masu sauraron mu da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. A madadin Baba Yakubu Makiri da ta ni gabatar da shirin, da Fiona Wamai nan dudu da ta hada shirin da injiniyan mu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri, mu kwana lafiya sai da safon ku.